farin ciki zalla nake kallo a bugin ku amarya soyayya ango soyayya amarya soyayya ango soyayya amarya soyayya ango soyayya aure dadin duniya albar soyayya aure alkawari hadin Allah mukaddari Allah kawo zuriya ta gari zabari zabari kawaye sun wankan sukari abokai ku kamu da wuri tun kallamarin yayi sauri amarya soyayya ango soyayya amarya soyayya ango soyayya amarya soyayya ango soyayya aure dadin ki kalli mijinki ba doka ango tattaka dake matar ka ba doka tattaka tattaka kalli mijinki ba doka ango tattaka dake matar ka ba doka amarya soyayya ango soyayya amarya soyayya